Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 12 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Idrisu da kanin labarai.
Jami'an Amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rantaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai, amma ba su amince da tsagaita budauta ba. Ƙasar Ukraine ta yi ikirarin samun ci gaba a birnin Bakhmut a ranar 12 ga watan Mayu, yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin Rasha domin samun ƙarfin ikon birnin Donetsk, wanda ya kasance jigon yunkurin da Moscow ta yi a Donbass a daidai lokacin da Kyiv ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ‘yan majalisar dattawa daga arewacin Najeriya na jam’iyyar APC sun yi barazana a kan batun zaɓen wanda zai shugabanci majalisar.
Ita majalisa tana da wasu hanyoyi da take tattaunawa tsakanin ‘ya’yanta, tsakanin mambobinta na kudu da na arewa da kowane sassa har su fitar da wato wanda yake amintacce ga kowa. Amma idan aka ce daga waje za a yi wannan abu, to zai matuƙar wuya.
Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kuma ta tabbatar da wata doka da ta ƙara shekaru ritaya ga ma'aikatan gwamnati daga shekaru 60 zuwa 62.
Duk abinda za a gyara ma'aikaci, abinda za a samu na amfani, lalle muna nan sau da ƙafa muna biye da shi don sabida mu same shi don ma'aikacin su yi daɗi.
Muna kuma dauke da rahoto akan ranar ma'aikatan NES ta duniya, inda aka shirya wani taro a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar domin nuna muhimmancin aikin wato NES. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji kadan kuma daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
Jami'an Amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rantaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai, amma ba su amince da tsagaita budauta ba. Wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai, waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa, sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na ƙasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan, in ji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar. Wakilan babban hafsan sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan dakarun sa kai Muhammad Hamdan Dagalo sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa mun amince cewa jin daɗin al'ummar Sudan ita ce mafi fifiko a gare mu, kuma mun tabbatar da aniyar mu ta kare fararen hula a kowane lokaci. Yarjejeniyar ta ce wannan ya hada da bada damar ficewar fararen hula daga wurare da ake fama da rikici bisa son rai kuma ta hanyar da suka zaba. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a, bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan, wanda ya haifar da kazamin fada a fadin kasar. Alkalin kotun Umar Atta Bandial ya shaidawa Khan a wani zaman sauraron karar da aka yi a Islamabad, babban birnin kasar, a ranar Alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba, don haka duk tsarin na buƙatar a koma baya. An umarci kan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar Juma'a da za a bayyana kotu. Gwamnati ta sha alwashin sake kame kan idan har ba a bada bilinsa ba, lamarin da zai sake haifar da ƙarin tarzoma a ƙasar. Ya isa babbar kotun Islamabad ne a cikin wani ayarin jami'an tsaro kafin ya shiga ginin kewaye da 'yan sanda da dakarun kota kwana da dama. Ƙasar Ukraine ta yi ikirarin samun ci gaba a birnin Bakhmut a ranar 12 ga watan Mayu, a yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin Rasha domin samun ƙarfin ikon birnin Donetsk, wanda ya kasance jigon yunkurin da Moscow ta yi a Donbass a daidai lokacin da Kyiv ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira. Mataimakiyar ministan tsaron ƙasar Hana Maliya ta faɗa a kafar Telegram cewa sojojin Ukraine sun ƙara gaba da kilomita 2 a yankin birnin ba tare da baiwa Rasha wani fili ba. A daidai lokacin kuma, Maliya ta ce ikirarin da Yevgeny Prigozhin shugaban dakarun haya ta Wagner mai alaka da Kremlin yayi wanda ke kan gaba a harin da Moscow ta kwashe watanni tana kaiwa Bakhmut cewa mayakansa ba su samu isassun harsasai ba ba gaskiya bane kuma hakan na tabbatar da rashin nasarar Russia a Bakhmut Maryar ta rubuta cewa makiya suna bayar da bayanan ƙarya game da rashin makamai wataƙila suna da nufin tabbatar da haƙiƙanin lamarin ne kuma haƙiƙanin abin da ke faruwa a wannan mako shine duk da makaman da makiya suke da shi sun kasa aiwatar da nufin su makiya sun yi rashin mayaka kuma dakarun mu sun ƙara gaba da kilomita 2 zuwa Bakhmut ba mu rasa matsayi ko ɗaya ba a Bakhmut a wannan makon
to an jima kadan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma bari mu iya zo mu je ga rahotannin mu Sanatocin Arewacin Najeriya musamman waɗanda aka zaba a jam'iyyar APC sun yi barazanar tayar da zaune tsaye a jam'iyyar idan har ba a sake duban tsarin shiya-shiya na shugabancin majalisa ta goma mai cike da cece-kuce ba musamman tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma zababben sanata wato Abdul Aziz Yali ya ce daukacin ƴan majalisa na Arewacin Najeriya za su yi tawaye akan wannan lamari yayi wannan magana ne a lokacin da wasu masu neman shugabancin majalisar dattawa suka kai ziyara a kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar APC a jiya Abuja Mungadi Shaibu Mungadi dan jarida ne kuma mai sharhi ne akan harkokin siyasar Najeriya ya bayyana man yanda yake kallon lamarin
yadda nake kallon abin wato kamar ita jam'iyyar APC kamar bata koyi wani darasi ba daga abin da ya faru na 2015 wajen game da zaben wato shugabancin majalisu na tarayya a 2015 majalisa a jam'iyya ta so ta kawo wanda take so ya shugabanci majalisun musamman majalisar dattijai amma daga baya ɗan majalisar suka koma bayan fage suka zaɓi wanda su suka fi amincewa da shi wato a wannan lokaci Bukola Saraki kenan to wannan abin ya kawo kace na ce kwarai da gaske kuma ya zubar da kimar jama'iyyar da kuma karkashin da dan kasa ke ganin tana da shi to yanzu an sake zagayowa da irin wannan bukata ya kamata a ce wancan abin da ya faru a baya an yi amfani da shi a matsayin wani darasi madadin a ce jama'iyya ta so ta ranka sama ƴan majalisa wani ya kamata a ce ta zauna da su ta tattauna har an cimma matsaya guda amma rashin tattaunawa da samun yardar ƴan majalisa ina ganin a demokradiyya ma ba wani abu ne abu mai kyau bane kuma ana ganin kamar wato an so masaka ne da mugun zari domin idan ana yi demokradiyya karan tsaye kowane lokaci to ɗan ƙasa ba za su sa ran su samu wato mulki mai alfanu ba
to
kaga
na'am
wannan hakke ne na majalisa ta fitar da dan takararta ita majalisa tana da wasu hanyoyi da take tattaunawa tsakanin ƴaƴanta tsakanin mambobinta na kudu da na arewa da kowane sassa har su fitar da wato wanda yake amintacce ga kowa amma idan aka ce daga waje za a yi wannan abu to zai matukar wuya
to bari mu duba yanda kusan lokaci ya kure ana sauran ƴan kwanaki a rantsar da sabon shugaba ta ya kake ganin wannan takaddamin zai shafi aikin sabon shugaba idan ko kuma sabuwar gwamnati idan an takama aiki
ba zai wani dogon shafuwar sabuwar gwamnati ba domin ko shakka babu dole a fitar da shugabancin majalisa kamar yadda aka saba abinda kawai muke hange shine idan jama'iyya da kuma ita kanta sabuwar gwamnatin ta so ta ci gaba da tursasa ba ƴan majalisa to ba za ta samu irin haɗin kan da ya kamata ta samu ba amma idan ta bar su suka fitar to ai kowane ne ma ya zama wajibi a yi aiki tare tsakanin ɓangarori na demokradiyya saboda haka kowane ne ma aka zaɓa haka dai za a yi aikin amma abinda dama ake tunani shine matsawar aka ce gwamnati sashen ɓangaren dattasuwa ko jam'iyya suka tsaida shugabancin majalisa to za a ci gaba da samun ƴan majalisu na amshin shata to kuma ƴan ƙasa suna jin daɗin wannan abin da su ƴan majalisa suke yi na turjewa na tabbatar da cewa su suka zaɓi shugabancinsu ba wai majalisa ko kuma ɓangaren dattasuwa ba ba zai wani shahuwar yadda za a zanta da aikin ba, domin ba wai za a samu tsaiko ne wajen zaben ba, dole ne za a yi wannan zaben. To amma abin da ake gani, idan aka zaɓi wanda shi ba bangaren dattasuwa ba ta son aiki da shi, to nan ne za a dan samu take saka, amma shi ma ba wani mai dorewa ba ne.
To sai dai akwai masu kira cewa tsarin karba-karba a siyasar Najeriya ba abu ne mai kyau, ya kamata a duba batun cancanta. A matsayinka na mai sharhi, ya kake kallon wannan kira?
To za a ji amsan wannan tambaya a shirye-shiryenmu na gaba. Shaibu Bongadi ke dandan jarida kuma mashari akan harkokin siyasa a Abuja. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Idris da ci gaban labaran duniya.
Isra'ila na ci gaba da kai harara ta sama kan mayakan Falasɗina da ke zirin Gaza a rana ta uku a yau Juma'a. Hukumomin ƙasar sun ce adadin Falasɗina da suka mutu sun kai 30, yayin da masu shiga tsakani na ƙasashen waje ke ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Bayan da gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa ya harba dokoki masu dogon zango zuwa Isra'ila a ranar Alhamis, inda ta aika da bama-bamai da suka ratsa cikin gidaje da suka yi sanadiyar mutuwar mutum guda. Rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan makaman da suke harba dokoki na gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa. Mazauna Gaza sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gonaki da ke kusa da birnin Rafah da ke kudancin ƙasar. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Duk da waɗannan harare da Isra'ila ta kai, lamarin ya kwanta da sanyin safiyar Juma'a. Ƙungiyar jihadin Islama ta dagatar da harba rokokinta cikin dare, lamarin da ya ƙara sanya fatan cewa ƙasashen Masar, Qatar da Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta.
Kuma da lagaida Malam Idris da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da la yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Majalisar Jokokin Jamhuriyar Nijar ta yi kurita ba da kuɗin amincewa da wata dokar tsawaita shekarun ritaya na ma'aikatan gwamnati, abinda ke nufi daga yanzu an ƙara wa ma'aikata shekaru biyu don ci gaba da aiki kafin su shiga ritaya, ma'ana daga shekaru 60 zuwa 62. Matakin da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi na'am da shi, saboda a cewarsu hanya ce da za ta ba su damar tsara rayuwa wadda za su yi bayan kammala aiki, yayin da matasa ke ganin abin tamkar wani shinge ne da zai hada musu samun ayyukan yi da wuri. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da rahoto.
La'akari da wasu tarin bukatun da ke tattare da tsarin gudanar da ma'aikacin gwamnati ya sa Majalisar Rokokin Nijar amincewa ƙudurin dokar shekarun shiga ritayar ma'aikata a jerin sauye-sauyen da hukumomi suka bullo da su don inganta rayuwar ma'aikata da iyalansu. Shugaban kwamitin kula da sha'anin doka a Majalisar Rokokin Ƙasa Honorable Kallamu Tari ya yi ƙarin haske a kai.
Ta shaharitar ta ƙara shekara biyu yana ba da damar tsohi su yi renon sabi. Kuma shi na ba da damar a ɗauki shekaru ana ɗaukowa an su sabiyu an za su ciki gida. Banda wannan ɗin ma akwai zancen kuɗi. Tun ma conference national da kaka shiyan an ɗauki kuɗin retreat, an yi wannan beni da su, an sayi wannan action wuri kaza, kuɗin ma cikin betalmanin gwamnati suke. Sai yau an kawai gari kuɗin nan ba su isan mutanen za su ci retreat. Kenan ala dole sai an riƙe wa'ansu mutane. Sun tsaya sun ƙara ba da kuci da su a ɗauki sabi da dama waɗanda za su sake ba da kuci da su. Shi zai iya ba da damar in sun tai su iske abin da an kai musu cini don su ɗauka. To bancin wannan ƙudiri da an ka ɗauka na doka ya ƙara ma ma'aikata allowance. Kamar yau in mutum zai kai retreat a shekarar nan 62 da an ka tsaida yanzu za ka kai da wata 6 na albashi kafin a fara zuwa maka fansho don shirya sabuwar rayuwa ta ɗan ritaya.
Ƙungiyoyin ƙwadago sun yaba da wannan mataki da suka ce sun jima suna fatan ganin an tabbatar da shi don jin daɗin rayuwar ma'aikata, in ji mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN Ibro Kane.
Duk abin da za a gyara ma'aikaci, abin da za a samu na amfani lalle muna nan sau da kafa muna biye da shi don saboda mu same shi don ma'aikacin shi ji dadi. Shi wannan kundi abinda mutane ke cewa shekaru an ka kara tana yiwa shi ɗaya ne mutane ke gani, amma akwai abu da yawa na alheri wanda ya kumsa akan ma'aikaci.
Kungiyoyin matasa a nasu bangare sun yi watsi da kudirin gwamnatin ta Nijar kasar da alkalman kididdiga suka tabbatar cewa mafi yawan al'ummar ta matasa ne. A tunanin rukunin na matasa, kalin shekarun ritaya abu ne da zai jefa dimbin yaran da suka kammala karatu cikin halin zaman kashe wando. Efred Mulud Alasan shine kakakin kungiyar dalibai ta kasa ESN.
Yau kun samu matasa wanda sun karanci abubuwa iri-iri. Yau an ce dukkan wannan matasan za a bar su cikin shomaji wuraren nan da ya kamata a ba su za a dawwama da ma'aikata, ku wasu sun wuce lokacin su ba su son su kai ritaya an kara musu shekaru. Wannan al'amari gwamnati ya kamata ta dibe shi.
To sai dai majalisar ta ce bata manta da bukatun matasa ba kafin ta yi na'am da wannan doka.
Abinda an ka tsara tun da ga daukar sari ba a canza ba. An dauka ne ma saboda matasan, saboda su samu tsohi tare da su wa'anda za su bar musu hanya.
Dukkan 'yan majalisa 94 da suka halarci zaman muhawarar ne suka yi na'am da sabuwar dokar fasalta tsarin aikin gwamnatin ta Nijar, wacce aka ayyana cewa za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan nan na Mayun 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar din ma'aikatan NES a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar sun bi sawun takwarorin su na duniya wurin sallatar ranar su ta 12 ga watan Mayu na kowace shekara da Majalisar Dinkin Duniya ta ware musu. An da shirye taro a Maradi domin bayyana irin muhimmiyar rawa da ma'aikatan NES suke takawa a ci gaban aikin kiwon lafiya a kasar. Wakilinmu Mansur Sani ya aika mana da ƙarin bayani daga jihar Maradi.
A wurin taron an bayyana gudunmuwar da likitoci masu kawo agaji da matsalolin da suke fama da su a cikin aikin nasu. Ibrahim Dango, malamin koyar da aikin likita ne cikin 'yan kungiyar Anin, ya yi tsokaci.
A matsayinka kana aiki a ce an kira maka ta rana wadda wannan rana ta kuce. Ta wannan ma kenan rana ce mu gare mu. Infirmiyar nan cikin jihar Maradi na Nijar da nan ma duniya baki ɗaya, saboda rana ce ba ta mu ba kawai ba. Matsalolinmu na farko shine na dukkan ma'aikata. Tunda mun yi karatu kuma muna bada karatu a kowane su ma suna nan duk infirme ne dubbai da dubbai wanda ba su da aiki. Na biyu wurin yin aikin shi ma ya kamata a ce an same su wanda sun wadatu al'umma, saboda muna shan wahala. Za ku ga likita guda infirme guda amma yana kula mutane waɗanda in wasu ƙasashe ne sai an samu mutum kuma wannan aikin shi da yake yi. Sannan kan aiki, kan aikin da muke yi da su kokari ne muke yi. Za a kwana babu wuta, babu ruwa, babu kayan aiki, babu komai, amma haka ake danganewa muke kokari saboda mun riga mun yi rantsuwa. Tunda in babu lahiya babu komai.
Masu iya magana ke cewa ba dan masu koyo ba dagwane sun kare. Wannan taro na karfafawa dalibai masu son zama likitoci karfin gwiwa kamar yanda suka nuna.
Sunana Salamatu Umar a kwalein da nake ETPS Lawa garana tana kara mun sa aiki. Kwarai sosai ma wallahi. To ina fata in zama babba ma a cikin wanga aikin.
To da farko dai sunana Mamman Badamasi Talha, ESPM Marafa ne ta nan Maradi. Gaskiya irin garana in ta zo ina jin tarsashi da kuma kumaji, sakamakon ina samun tarihin wasu kwararrun magabatan likitoci, sai nake je in yi ma ina gurin zama abin misali a cikin kasa ta Niger. Kuma na zabi wannan aiki ne na zama likitanci ba dan komai ba, sai dai in bada gudunmuwa a kasa ta Niger ta fannin kiwon lafiya, domin kiwon lafiya shine komai. Kamar yadda Florence Nightingale ke cewa, Etre en nan primi, sitosi en nan feldidi, raison pour laquelle na zaɓi zama infirmi.
Sunana Mamman Faisal Ma'azu Umaru, ɗalibi ne ni Ecole de Santé IPSP Maradi. Na bi sakan harkar likita, saboda harka ce ta taimakon jama'a, harka ce ta in ka riƙe gaskiya kana kai kanka aljanna.
Da ya jawabi a wajen wannan taro, magatakardan gwamnan jihar Maradi Sa'adu Ibrahim ya nuna yaba wa rashi ga masu wannan aiki.
Wannan rana ce wadda ke tuni da likitoci masu kawo agaji sanda da idan firme kenan, musamman wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Yawanci heye da kaso 70 cikin likitoci mu na ƙauye, wa'annan likitoci su anan suna ta da su. Mu ƙara nuna muku da ce muku irin koke-koken da kuka kawo muna, insha Allah rabbi za mu ɗauke su da hannu biyu mu ga cewa mun kai su inda ya kamata a musu abin da ya dace saboda abubuwan nan da kuka nema wasu abubuwa ne wanda za su wasu alfafa iyaka ta yadda aka yi na cigaba cikin walaya jama'a mu.
Bayan barin magabata a ɗakin taron na da'irar Maradi, an ci gaba da muhawara kan sha'anin lafiya tsakanin malaman lafiya da ɗaliban nasu. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Mansur Sani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden na kokarin kwantarwa da kasuwannin hadadar kudade hankali yayin da ya rage makonni kasar ta shiga kangin gaza samun kudaden da za ta gudanar da harkokinta na yau da kullum. Saboda fadar shugaban kasa da majalisar dokoki sun gaza cimma matsaya kan fadada kofar ciro karin bashi. Yau butun da za mu tattauna akan kenan a shirin na Duniyar Amurka, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar 30 ta gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell da shugaban yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Hakeem Jeffries da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani yunkuri na ganin an budewa gwamnati kofar da za ta kara fadada damar ciyo bashi don ta samu gudanar da ayyukan ta na yau da kullum.
I thought a productive meeting with the congressional leadership about the
fact. Biden kini ke cewa nayi wani hidima da shugabannin majalisar dokoki saboda mu tabbata Amurka bata gaza biyan bashin da ake binta ba, wanda idan hakan ya faru zai zamanto karo na farko a tarihin kasar.
For the first time in history.
To sai dai zaman bai cimma matsaya ba domin bangarorin da ke da sabanin fahimta sun gaza kaiwa ga gaci. Ana dai ta kairuwa rana tsakanin fadar shugaban Amurka da majalisar dokokin kasar kan fadada kofar ciyo karin bashi da gwamnati za ta yi amfani da shi. Kuma muddin ba a cimma matsaya ba akwai yiwuwar makonni kadan suka rage Amurka ta gaza biyan basussukan da ake binta kuma za ta rasa kudaden kashewa. Gabanin wannan zama fadar ta shugaban kasa ta yi gargadin cewa idan har kasar ta gaza biyan basussukan da ake binta haka zai iya zama makami ga abokanan gaban Amurka wanda suka hada da China da Russia kuma zai kai ga durkushewar tattalin arziki da zai shafi duniya baki daya.
Our economy would fall into a significant recession.
Biden kini ke cewa tattalin arzikin mu zai durkushe yadda hakan zai shafi kudaden ritaya da aka ajiye. Zai kuma kara tsaurara matakan ciyo bashi. Kuma kamar yadda kungiyar nan mai bincike ta Moody ta bayyana akalla Amurkawa miliyan 8 ne za su rasa ayyukansu.
According to Moody's, nearly 8 million Americans would lose their jobs.
Su dai Republicans sun jajirce cewa sai gwamnatin tarayya ta rage kudaden da take kashewa kafin su amince a fadada damar ciyo karin bashi, yayin da Biden shi kuma ya kafe akan cewa hakan ba za ta sabu ba.
It is unfortunate that so many of you are here today.
Kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kenan bayan zaman da suka yi da Biden yake cewa abin takeici ne a ci dukkan hallara a yau kawai saboda shugaban kasa ya ke gan mu cikin kwanaki 97 da suka gabata. Amma ina fata nan da makonni biyu masu zuwa za a ga bambanci. A farkon makon nan ne sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta yi gargadin cewa za a iya samun matsala muddin ba a fadada damar ciyo karin bashin ba.
We would simply not have enough cash to meet all of our obligations.
Yellen kenan take cewa abinda hakan ke nufi shine ba za mu samu kudaden da za mu gudanar da ayyukan mu ba. Kuma za a iya samun tabarbarewar al'amura a fannin hadadar kudade.
Economic chaos would ensue.
Adadin bashin da doka ta amince gwamnati ta ci shine dala trillion 31.4 wanda Biden yake so a kara, yayin da su kuma Republicans suka ki amincewa da hakan. Yelen ta kuma gargadin cewa gaza fada da damar ciwo karin bashin zai iya sa gwamnatin ta rasa kudaden kashewa nan da farkon watan Yuni mai zuwa. Shi dai batun kara fada da damar karbo karin bashi ba bakon abu bane ga gwamnatin Amurka. So 78 majalisar dokokin kasar ta taba ba da dama a karo bashi tun daga shekarar 1960. So 29 karkashin shugabannin jam'iyyar Democrat. 49 karkashin shugabannin jam'iyyar Republican ciki har da sau uku karkashin mulkin tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka wannan mako. Yanzu a madadin Dulli Latest Expression da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko min ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ayyana Najeriya a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yawan mata da ke mutuwa wajen haihuwa. Hakan abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da su dauki ma'aikatan kiwon lafiya a mataki na farko zuwa yankunan karkara domin kula da mata masu juna biyu. Shi kuma Abubakar Yahaya Lakwaje a jihar Kogin Najeriya cewa yayi ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake damara akan matsalar tsaro da ke sake kunnowa a sassan Najeriya musamman a yankin arewa. Ganin cewa damuna ta kankama kana manoma na shirin tsunduma cikin aikin gonakinsu. Wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce mai cewa mahukuntan Najeriya al'ummar garin Kafin Koro da ke jihar Neja na buƙatar ɗaukin jami'an tsaro sakamakon yadda 'yan fashin daji ke ƙarkuwa da mutanen yankin. Allah ya sa masu ruwa da tsaki sun ji kuma za su ɗauki mataki. Saƙo daga baban daman Mambande da alisarkin yaƙin nema da taso unguwar Tudu.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Jami'an Amurka sun ce ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya Alhamis kan ƙa'idojin ba da damar shiga da agajin jin ƙai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba. Wakilan sojin Sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a Jidda na ƙasar Saudi Arabia kan ayyana alƙawarin kare fararen hular Sudan, in ji wani jami'in Amurka da ke cikin tattaunawar. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau Juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da ƙazamin fada a fadin ƙasar.
Duka kenan abin da muka kawo muka wannan ranar kenan. Sai kuma can a shirinmu na dare za mu sake haduwa da ku wanda zai zo muku a karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai zo karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Idris Abdullahi Bako da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Gresham wanda ta hada shirin tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan rana wato Mr. Chan. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.